salati ya Allah ka sashi guna tijani hada dan wasa kadir jilani hada barhama ga su diwani wata baiti tawfik zai sara rabbi ya dalwar ka shau gura inda yabo shi wace mun kara domin shau barhama ne mai girma shina lifa shau tijani shina lifa tu rasulu mai diwani
Allah ne ya zabe ka
Shau al-Islam damu al-umma gamu zo kai mu gamu hamma ya barhama inyasi kai ne shau al-Islam damu al-umma gamu zo kai mu gamu hamma mitaka sanu sanu
bainyas
kai ne gausu sama dale kai ne sahibul diwane
Na sallama da Sheikh Ibrahim kawai wayo ka dube ni rumuni ke a sanar da ni ai rashin gani daga baya masani a gare ni
zaki kake mai korjini mai rauhani kuma da mutane
ya furi da mutane askiya da ankali inyas dole ni abika go and ki aso ma with the prophecy people never knew say you be the entity Kanti kina na tashi Yona gama soyina Abana Sheikh Ibrahim Randa kaso gana na yumurna Tareda rana da kaini kekwana Baham wali wulai Yada nika abdullahi Ramatali alamina Kahanuna kakaida manzona Pitaka sanuzua ka aljana
Shobar hama Katalabe mu Shau barhama Wanke zukata mu Kashanya haske Abisa kamu Mambai nyas na kaula Mambai nyas na dunia Mambai nyas na kuwa Mambai nyas na kaula
Zabika, shiwi kuma kowa ya bika, babu kuma wani kaman ka, ba za samu wani bayanka. Allah ne ya zabika, shiwi kuma kowa ya bika, babu kuma wani kaman ka, ba za samu wani bayanka. Allah ne ya zabika.